soyayya
soyayya ta soyayya
zanya ambato ki uziri so matabbatar Allah kawari duk abin da rai yayi kudiri harshe bai ki furta miki ba ko fishe ki kai ne na saya ambatan ki ya zangajiya zuciya jiki na juya ko ba za ki tanka mini ba
Shin fi dare